Feel the breeze of the sound. Give in to the seduction of the waves. Let your body soar with the Ibiza way. Alex Kentucky brings you the vibe. Welcome to Paradise Projects. This is Paradise Projects.
Hello and welcome to Paradise Projects. My name is Alex Kentucky, and like every week, I hope you enjoyed my music. Have to say welcome. Here is the podcast number 333. This is
Paradise Projects.
No time to rest.
projects sounds like this. Sun, enjoy your life. Paradise Projects. Thank you. You're listening to Paradise Projects. Feel the love. Paradise Project sound.
Da 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 da
is Paradise Projects. Listening to Paradise Projects, live from Ibiza with Alex Kentucky. Projects.
Thank you.
is Paradise Projects, live from Ibiza with Alex Kentucky. Listening to Paradise Projects. Feel the love. We'll be right back.
Let's imagine the future. Let's imagine the kind of future we might be able to live in. And see if we can bring that. What constitutes us. But we haven't extended our concept of us to include the people in the future. So that's what this is about. It's about the idea of extending empathy forward.
Listening to Paradise Projects with Alex Kentucky. We will be back with the new hour of lounge tunes next week.